Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 18 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba makanan labarai.
A yau Lahadi Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar annobar coronavirus ta bada rahoton cewa kusan mutum miliyan 39.7 ne cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya. Armenia da Azerbaijan na zargin junansu da keta sabuwar matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta don gudanar da ayyukan jin kai a yankin Nagorno-Karabakh. Dubban masu zanga-zanga a Thailand sun bazama a titunan birnin Bangkok inda suka yi burus da matakan da gwamnati ke ɗauka na daƙile koran. Yayin da suke ci gaba da kira ga Prime Minister Prayut Chan-o-cha ya sauka daga mulki.
Dukkanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta miƙa jerin sunayen 'yan sanda sama da 30 domin neman a yi musu hukunci. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu matasa ke zanga-zangar neman yi wa aikin 'yan sanda garin Bowal.
Mun kuma bai cancanci mu kore su ba, akwai hawan-hawa da laifuka, kuma akwai tsari na doka wanda ya ce laifi kaza ga abin da za a yi masa, wani korarsa za a yi gaba ɗaya, wani kuma za a rage masa girma, wani kuma kawai ma faɗa za a yi masa.
Sannan kuma a ƙoƙarin ganin ta shawo kan matsalar wutar lantarki, Najeriya ta amince da haɗa hannu da ƙasashe 14 daga cikin 15 na ƙasashen yankin Afirka ta yamma, wato ECOWAS, domin su kafa wata tasha da za ta ba damar inganta samar da wutar lantarki a yankin.
Inda duk ƙasashe za su haɗu, za su na ba da wuta a suna tafiyar da harkan zamana a guje guda, wanda yau in wannan ta samu matsala wannan za ta iya taimakawa, kuma yana ƙarfafa dangon zumunci tsakanin ƙasashe.
Za kuma mu leƙa jihohin Adamawa da Taraba, inda za ku ji cewa Talakawa, shugabanni da kuma sauran masu faɗa a ji sun fara kokawa game da yadda manyan hanyoyin jihohin Adamawa da Taraba, musamman hanyar Numan zuwa Gombe da kuma hanyar Jalingo zuwa Numan, da suka zama dinkar mutuwar sanadiyar lalacewar hanyoyi.
Gaskiyar magana, taɓarɓarewar wannan hanya tun shekaru 5 da suka wuce ya shafi wannan hanya, domin ina motar mu ta faɗi a tsakankanin daga Numan din zuwa Jalingo, motar mu ta faɗi.
Madina Mushanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Lahadi Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar annobar coronavirus ta bada rahoton cewa kusan mutum miliyan 39.7 ne cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya. Kana wasu miliyan 1.1 sun mutu sanadiyar cutar. Har yanzu Amurka ce ƙasar da tafi kowace yawan masu ɗauke da cutar a faɗin duniya, inda take da mutum miliyan 8.1 da cutar ta harba. A ranar Lahadin nan India ta ce ta samu sama da mutum 61,000 cikin sa'a 24 da suka wuce na waɗanda cutar ta harba a baya-bayan nan. A daren ranar Asabar an ga titunan birnin Paris sun daɗe yayin da aka shiga dokar hana zirga-zirga, wacce take aiki daga 9 na dare zuwa 6 na safe a gugun yankin, wanda hakan wani mataki ne da hukumomi suka ɗauka na daƙile cutar ta coronavirus. Armenia da Azerbaijan na zargin junansu da keta sabuwar matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta don gudanar da ayyukan jin kai a yankin Nagorno-Karabakh sau'i kaɗan da ta fara aiki. A wani sakon Twitter da ma'aikatar tsaron ta fitar a ranar Lahadi, Armenia ta zargi Azerbaijan da take sabuwar matsayar a yankin na Nagorno-Karabakh, inda ta ce ta harba makamai na rokoki a yankin. Sakon Twitter ya kuma nuna cewa Azerbaijan din ta kai hare-hare a arewacin yankin da misalin 12 dare zuwa 3 saurakwata, sannan kuma ta kai wasu hare-haren roka a kudancin yankin da misalin karfe 2 dare zuwa 3 saurakwatan. Sai dai ita ma wata sanarwa da ma'aikatar tsaronta ta fitar, Azerbaijan ta ce makiya sun harba makamai a yankin birnin Jibril da kuma wasu ƙauyuka da ke yankin, tana mai cewa dakaranta sun maida martanin da ya dace. Azerbaijan da Armenia sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta, wacce ya kamata ta fara aiki a ranar Lahadi. wannan shine karo na biyu da bangarorin suka yi yunkurin ganin sun dakatar da rikicin da aka kwashe kusan mako uku suna yi a yankin na Nagorno Karabakh. Dubban masu zanga-zanga a Thailand sun bazama a titunan birnin Bangkok, inda suka yi buruz da matakan da gwamnati ke dauka na dakile buran, yayin da suke ci gaba da kira ga Prime Minister Prayut Chan-o-cha ya sauka daga mulki. Ba kamar zanga-zangar da aka yi a ranar Juma'a ba, inda aka ga 'yan sanda suna amfani da ruwa domin tarwatsa dubban jama'a da suka hada hadda yara kanana. Zanga-zanga ta ranar Asabar an yi ta cikin lumana. Masu fafutuka sun yi nasarar gudanar da ita a karo na hudu a jere, duk da cewa gwamnati ta dauki matakai daban-daban wajen ganin ta dakile su, ciki har da rufe daukacin hanyoyin sufuri. Zanga-zangar ta ranar Asabar, wacce aka gudanar a wasu biranen kasar Thailand shida, sun gudana duk da cewa an kakaba dokar ta ɓaci, wacce ta haramta duk wasu tarukan siyasa da suka haura mutum biyar. Aka kuma yi barazanar kama duk wanda ya fita wannan zanga-zanga.
Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta miƙa jerin sunayen 'yan sanda sama da 30 domin neman a yi musu hukunci. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu matasa ke zanga-zangar neman yi wa aikin 'yan sanda garin Buwal. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa, wanda ya fara da kalamin Hajiya Naja'atu Muhammad, kwamishina a hukumar kula da aikin 'yan sanda ta Najeriya.
Za mu duba mu gani kuma mu nemi hujjoji. Sau da yawa wani lokacin ma za mu kira waɗanda ake zargi, za mu zauna da su, za mu duba shaidar da aka kawo, su kuma mu ba su izinin da za su kare kansu. Za mu tantance hujjojin, sannan kuma in ya cancanci mu kore su, za mu kore su. In kuma bai cancanci mu kore su ba, akwai hawan-hawa na laifuffuka, kuma akwai tsari na doka wanda ya ce laifi kaza ga abin da za a yi masa, wani korarsa za a yi gaba ɗaya, wani kuma za a rage masa girma, wani kuma kawai ma fada za a yi masa.
To ganin yadda ake ta rigingimu a cikin Najeriya, ana kuka da 'yan sanda musamman bangaren SARS da waɗanda dai ake zargin suna zalunta al'umma, me hukuma kuke yi domin tabbatar da irin waɗannan matsalolin an wanke su domin ya daina kawo kace nace a cikin ƙasa?
Idan dai hukuma za ta tsaya ta yi aikin ta tsakani da Allah, za ta zauna wanda ilaifi mafi yawa waɗanda suka yi laifi, muna cewa ba ma kawai a kore su ba, a'a sai an gurfanar da su a gaban kotu, sannan kotu ta faɗa wa ƙasa ko ta ba gwamnati instruction cewar ga abin da ya kamata a yi. To abin da yake faruwa shine, idan ya zama na cewar 'yan sanda za su ci bulis, wato su kashe wanda suke so su kashe, su kasara wanda za su kasara, a danne magana. Dan abin da ke faruwa shine, a cikin Police Service Commission din ma za ka ga cewar fine, akwai files din da muke bin kadi, sai ka ga an boye files din, saboda su 'yan sandan masu laifi sun hada kai da waɗanda suke wato ma'aikatan Police Service Commission. To abinda muke kokari yanzu mu yi, mu da karin kanmu yanzu muke bi table, mu tabbatar da cewar mutanen nan ba boye su ba, ba boye laifin da suka yi ba.
Hajiya Najatu Muhammad kenan, kwamishina a hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya, a tattauna da ne da ita a Abuja. A waje ɗaya, wani lawyer mai rajin kare haƙƙin bil'adama, Barista Abdulhamid Muhammad, ya yi min tsokaci dangane da wannan matakin da aka ɗauka da kuma buƙatar da ke akwai na tabbatar da an hukuntar da 'yan sandan da ake yi ma wannan zargin, domin ya zama izina ga wasu 'yan sandan a Najeriya.
Cancanta a nan shine, su waɗannan 'yan sanda bayan an ɗauki wannan mataki a kansu, kuma a gurfanar da su gaban kotu domin a nemi diyyar wannan keta haddi da aka, ko na rai ne ko ko na 'yancin ɗan adam. Wannan shine zai sa a kiyaye gaba akan waɗannan al'amura da suke ta faruwa.
Wannan matakin kana ganin zai rage karkashin haddasa zanga-zanga da matasa a wasu sassa na ƙasa ke yi?
Zai kwantar da hankalin jama'a da kuma su waɗannan matasa su ji cewa na farko an hukunta waɗannan 'yan sanda, na biyu kuma an kai magana gaban kotu domin a biya ma waɗannan 'yan uwa ko kuma dangin waɗanda aka salwanta ko kuma aka keta musu haddi domin a biya su diya.
Barista Abdulhamid Muhammad kenan, ɗaya da cikin lauyoyin da ke rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, ga mu dauke da karshen labaran duniya.
Anan Amurka dubban mata ne suka halarci tattakin da mata suka shirya a Washington da sauran biranen sassan kasar a ranar Asabar, inda suka karawa Amurkawa kwarin gwiwar su fita su yi zabe don a fidda shugaba Donald Trump daga mulki, a kuma nuna adawa da zaben da na mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin wacce za ta mai gurbin marigayiya Ruth Bader Ginsburg a kotun kolin kasar. Haka zalika, wasu ɗaruruwan makamantan wannan gangami sun gudana a sassan kasar, inda aka gudanar da su ta hanyoyin yanar gizo ko ta hanyar jerin gwanon motoci saboda kaucewa yaɗa cutar COVID-19. Ɗaya daga cikin irin wannan tattaki an gudanar da shi ne a Jami'ar Cornell, inda Ginsburg ta yi karatun kwalejin ta. Sai dai wata kishiyar wannan zanga-zanga ta wakana wacce mata masu ra'ayin mazan jiya suka shirya a birnin Washington a harabar kotun kolin Amurkan. Wannan zanga-zanga wacce aka yi wa takin Amutha, wato ina tare da ita, ta nuna goyon baya ne ga Barrett wacce ake so a tabbatar mata da zaben da shugaba Trump ne mata. A wannan makon sanatoci Republican ke shirin kada kuri'a kan zaben na mai shari'ar domin cire batun daga matakin kwamiti. Majalisar Dattawan za ta yi zaben ne a ranar 26 ga watan nan na Oktoba. Idan aka amince mata, hakan zai ba masu ra'ayin mazan jiya rinjayen kujerar alkalai 6 a kotun kolin, yayin da 3 za su kasance na masu sassaucin ra'ayi. Su dai 'yan Democrat sun nuna damuwa kan cewa tabbatarwa da Barrett makamanta zai ba ta damar ta zaɓi a sauya hukuncin nan da ya ba mata damar zubar da ciki. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta lashe zaben gama gari da aka yi da gagarin manasara, inda ta samu mafi akasarin ƙuri'un da aka kada. Yayin da tuni aka kammala ƙidaya kashi 2 cikin kashi 3 na ƙuri'un, jam'iyyar ta Labour Party ta lashe sama da kashi 49 na ƙuri'un da aka kada. Ana kuma sa ran za ta karɓe kujeru 64 cikin 120 da majalisar dokokin ƙasar ke da su. Samun wannan gagarumin nasara hatta sa shugabar 'yar adawa Judith Collins ta miƙa wuya, ta kira Ardern ta wayar tarho ta taya ta murnar lashe zaben.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kokarin ganin ta shawo kan matsalar wutar lantarki, Najeriya ta amince da haɗa hannu da ƙasashe 14 daga cikin 15 na ƙasashen yankin Afirka ta yamma, wato ECOWAS, domin su kafa cibiya mai taken WAP, wato West Africa Power Pool, da inganta samar da wutar tare da fahimtar kasuwarta ta yadda yankin zai amfana. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hada mana wannan rahoton.
Wannan cibiyar kogin wutar Afirka ta yamma WAP cibiya ce ta musamman ta ECOWAS wacce kasashen Najeriya, Benin, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambia da Guinea, sauran sun hada da Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Senegal, Saliyo da Togo, waɗanda suka amince cewa za su hada hannu da manufar inganta samar da wutar lantarki a yankin Afirka ta yamma. Ministan makamashi na Najeriya, Injiniya Salim Mamman, ya ƙarin haske.
Kamar yanzu da muke da wuta a nan ƙasar Najeriya, muna da national grid, kowa zai kunno wutansa sai a zo a hada guje guda sai a rarraba. To wannan ma kaman misali wani abu ne kaman haka, wanda duk kasashe za su hadu za suna ba da wuta a suna tafiyar da harkan zamana a guje guda, wanda yau in wannan ta samu matsala wannan za ta iya taimakawa, kuma yana karfafa dangon zumunci tsakanin kasashe. Najeriya za ta ba da $2 million haka contribution nata kenan, kaman kudin da za a gudanar da harkokin wannan abun nan kenan. Kowane kasa ma tana ba da nata, mu dai namu kenan.
To koyaya kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yake kallon wannan yunkuri.
A gani na kuduri ne mai kyau, kuma in aka bi shi a hankali aka bi shi a sannu za a iya samun nasara. Dalilin kuwa shi ne a halin da muke ciki a yanzu haka, da Najeriya da Ghana sukan taimaka ma wasu daga cikin ƙasashen wanda suke cikin wannan ECOWAS. Kan ga Najeriya tana ba ƙasar Niger, kuma ta kan samma kasar Benin wutar lantarki. To kin ga koda ma to kafin ma ainihin kungiyar baki ɗaya ta yi wannan kudirin, wasu kasashen suna taimakon juna. Ana kudirin mu mai kudi guda daya wanda aka samu shi suna iko. Idan wasu kasashen suna ci gaba suna barin wasu a baya, kuma muna cikin lardi guda daya, wannan wanda aka bari a bayan za su iya zama masauran kasashen illa, wato su rinka kai kana kokarin ka gudu, amma kuma wasu suna kokarin ko su tade ko kuma su maka tarda iga kasa rugawa da gudu.
To me yasa Najeriya za ta zuba irin wannan kudi mai yawa haka? Ga ministan makamashi injiniya Salim Mamman da amsar wannan tambayar.
Taimakawa yake wajen ai yanzu yana encouraging investors su zo, kuma kudin da muke samu muna samu in foreign exchange, kudin da ake biya mu riban kenan, ai to yana boosting economy.
Tun shekara 2006 ne kungiyar ECOWAS ta amince da wannan kuduri na kafa cibiyar WAP a taron da suka yi a Yamai a jamhuriyar Niger. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Madina Dauda. Talakawa, shugabanni da kuma sauran masu fada aji sun fara kokowa game da yadda manyan hanyoyin jihohin Adama da Taraba, musamman hanyar Numan zuwa Gombe da kuma hanyar Jalingo zuwa Numan da suka zama tarkon mutuwa sanadiyar lalacewar hanyoyin, lamarin da ya janyo al'ummomin yankunan su buƙaci gwamnati ta soke kungiyar da ta bayar kasancewar aikin na tafiyar hawainiya. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya hada mana.
Please fix those roads. Sabili da kana ana wani rikici ta zo ta lida da kai motan ka ba gudu take ba balle ka iya juyawa ka dawo ko kuma a ce ka je ka wuce cikin rikicin din.
Kun kwalitin kan ka mutum da mu koma ba muka zagayo wanda tun hakan kaga ba daidai bane. Mun san mu matafiya. Saboda haka har ma yanzu ba na fa inda hanyar take zo sake bi, saboda lalle na samu matsala sosai.
Gaskiyar magana tabarbarewan wannan hanya tun shekaru 5 da suka wuce ya shafi wannan hanya, don ina motar mu ta fadi a tsakankanun daga Numan din zuwa Jalingo, motar mu ta fadi, mun je mun kusan kwana a wurin
aiki. Ya ka ce ma a ce ba a yin sakwata aikin ya tsaya wani lokaci a bada uzurin damina ne da sauransu, amma sai kasance sam aikin bai je ko ina ba.
Al'ummomin John Adama da Taraba kenan ke nuna baci ransu game da yadda kungilar hanyar Numan zuwa Gombe da kuma Jalingo zuwa Numan ke ma tafiyar hawainiya yau kusan shekaru 5 da bada kungilar aikin. Yanzu haka ma waɗannan hanyoyin tuni suka zama tungar mutuwa sakamakon fashi da makamin da aka yi da kuma haɗuwar da ke faruwa a waɗannan hanyoyi. To sai dai kuma yanda al'umma ke ci gaba da kokawa, Dr. Umar Addo ya danganta lamarin ne da siyasa, inda ya bada misali da hanyar Jada wanda aka faro kamar za a kammala a mako guda kafin zaben shekarar 2019.
Ma ba na zuwa Jada fa, an gaba ne secretary to the government da minister transportation soon as sugazo in July 2018 sugazo aka bada kongila aka commission aka yi flagging off da aka gama zabe ina hanyar ta tsaya tun da aka gama zabe ko you know my daro sarki babu sabi gani a can ba bellente amalanke bellente wani kayan aiki sun tafi dama abun siyasa ne. Ba taba yi abu da gaskiya ba, shi ne my biggest problem da system na.
To wai ko me wakilan al'umma ke yi dangane da waɗannan hanyoyi? Senator Binus Yaro da ke wakiltar kudancin jihar Adama a majalisar dattawa ya ce sun sha kokawa kan waɗannan hanyoyi. Amma ko shiru kake ji
duka hanyoyin ba kyau. Dalili da yasa na fara da Numan zuwa Jalingo, domin mun je watan July mun ga minista sun mana bayani batun hanyar can zuwa Savannah zuwa Numan yadda hanyar take da abin da ya kamata a yi. Suka gaya mana za su kai takarda majalisa, Federal Executive Council, a yi approving karin kuɗi domin a yi wannan geran din, domin hanyar kasan ba kyau, sai an kware wannan kasan din an fitar an kawo duwatsu a sa wurin shi ne zai yi.
To sai dai kuma da yake mai da martani babban jami'in hukumar ma'aikatar ayyuka da ke kula da ayyukan hanyoyin injiniya Saliu Abubakar ya danganta tafiyar hawainiyar da aikin ke yi nema da matsalar damuna.
during this rainy season, the permanent work cannot be executed by the contractor.
Ai kamar yadda kuke gani a wannan hanya ta neman zuwa Gombe, gashi an soma aikin, amma kuma aikin zai tsaya saboda ruwan saman da ake yi. Kuma ai gwamnatin tarayya tana sanye da wannan aiki, kuma shi yasa ma ƙara sama da naira biliyan 7 akan kuɗin da aka yarjejeniya.
Adding over 7 billion naira to the original contract sum.
A cewar engineer Salihu Abubakar, kuma koma da menene fatan talaka dai shine Allah ya saka da wannan matsala na damina ya sake daukan wasu shekaru. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina Mai Shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Madina Mai Shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tattauna duk wani abin da ya shafi shafukan sada zumunta. Kamar yadda muka sani, cutar coronavirus wacce ta addabi duniya ta sanya kusan duniya gaba ɗaya zama a gida na dole, kuma yawancin mutane sun mayar da shafukan sada zumunta inda suke kashe lokacinsu saboda samun labarai da kuma abubuwa daban-daban dai. Hakan na nufin cewa yadda mutum ke saka data a wayarsa zai dinga karuwa fiye da da. Abinda za mu mai da hankali kai kenan a yau. Dama dai mutane suna yawan korafin cewa datar su na saurin karewa. Balantana yanzu da ake zaman gida ba wani abin yi. To ga yadda za ku iya takaita yadda datar ku ke saurin karewa. Bari mu je ga masani harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya da ƙarin bayani.
Zaka ga mutum ya sayi kamar 1 gig, 2 gig, har zuwa 10 gig data cikin awowi kaɗan, sai datar ta ƙare ko kwana ɗaya maimakon kwana 30 da aka ce an sai da musu data. So ya kamata mutane su san cewa wata rana ba ainihin laifin su kamfanin sadarwa bane da ke ba su wannan access na data. Wasu abubuwa daga ainihin muni muke sanadin data ta mu take saurin karewa. So akwai matakai da yawa da ya kamata a dauka wanda in mutane suka dauke su zai taimaka sosai yadda zata yi alfanu kuma zata dade ana amfani da ita. Wannan abun ya zama yana da muhimmanci saboda data nan dai ta zama kusan kamar man fetur ne ga abubuwan da ake hawa, kusan kamar ruwa ne da mutum zai iya sha, babu wani abu da zai iya tafiya babu datan nan. Kusan duk sana'o'inmu na zamani yanzu da abubuwa na mulki da gwamnati da harkan hada-hada ta zirga-zirga duk ya kai ga sai an hada da duniyar gizo. Saboda haka data tana da amfani sosai. So mataki na farko da mutane za su fara dauka shine kusan wayoyin da muke amfani da su yanzu, in aka duba daga Android ne da kuma wayoyi masu iOS operating system. So kowace su tana da wani abu na setting da ake kira push notification. Wannan push notification kamar sakon kuce ne wanda wato in ka kunna datan ka duk wasu abubuwa services na waya da kuma applications na kamar manhajoji na kamfanin sadarwa da kai subscribing da su da email naka da messages, ko kana so ko baka so in kai enabling din wannan sakon kuce na push notification dole sai sun shiga. So ainihin kenan yana nufin in ka kunna datan wayanka ko ka so ko baka so ba, ko cikin dare ko da rana ko kana bacci, duk message din da ya shigo na kuce sai ya shiga. Shi yasa mutane ke tashi da safe sai kaga sun ga kusan message 2000 a WhatsApp, email message 100, Instagram 2000 da sauransu haka. So in mutum ya disabling din push notification sai ka enable application din da kamar suke dole kawai gare ka na alert dinka na banki da sauransu, to zaka ga data ta yi amfani sosai. Sannan akwai kuma wasu application da muke yawan amfani da su na kamar Facebook da WhatsApp. Waɗannan applications suna da ɗaukan data sosai. So in baka yi disabling push notification ba, duk da post wani yayi sai an yi alerting ɗinka to wannan sakon na kuce. So in ka yi disabling din push notification ga Facebook za ka yi saving kanka data da yawa. Babban kuma wanda yake fin cin data daga cikinsu bai kai WhatsApp ba. WhatsApp misali yanzu in kana cikin group wanda yake da mutum 100, kuma group din nan kowa na sharing video da audio da hotuna. So duk lokacin da ka buda WhatsApp dinka automatically bayan ya sa maka sakon kushi na push notification, kuma duk applications din da kake cikin group kana budawa automatically zai downloading video, zai downloading audio, kuma zai downloading hotuna. To sai kaga yana da matsaloli biyu, ya cika maka memory waya kai tsaye, sannan kuma data kaza ce ta tafiya. Tunda yanzu in ka duba aka turo maka message wanda misali video mai 100 MB aka tura, misali kai downloading applications in kama su push notification. So by the time kai multiplying din shiga message guda 10, kaga an canye wangi. In banda yake da WhatsApp tana da limitation na data da kai uploading, da ko da kai ka tashi 10-20 taki gig din ka sun tafi. So mutane su rinka kula da disabling push notification, disabling major applications so and the suke cin data kamar Facebook da WhatsApp da Twitter da YouTube, saboda alert din su suna jan data sosai. To za a ga abubuwan sun samu ci gaba maimakon ganin laifin waɗannan internet service providers dake ba mu data through mobile phones. So in aka tsare waɗannan abubuwan, za a ga data ta yi amfani sosai, sai a amfani da tayoyin da suke da amfani, ba wai messages dake shigowa na kuce ba tare da mutum ya ce yana buƙatar su ba.
To masu sauraro, da fatan an amfana da wannan bayanin nasa. Yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, ina son in tunasar da ku cewa yana da kyau a rike wanke hannaye, a zauna a gida, a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti, wato hand sanitizer. Allah ya bamu lafiya, da fatan kuma za mu kiyaye. Sunana Madina Dahiru Meshani, daga nan birnin Washington DC, a cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo. A gaida Madina Meshani, yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
A yau Lahadi, Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar annobar coronavirus ta ba da rahoton cewa kusan mutum miliyan 39.7 ne cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya. Kana wasu miliyan 1.1 sun mutu sanadiyar cutar. Har yanzu Amurka ce ƙasar da tafi kowace yau masu ɗauke da cutar a faɗin duniya, inda take da mutum miliyan 8.1 da cutar ta harba. A ranar Lahadin nan, India ta ce ta samu sama da mutum 61,000 cikin sa'a 24 da suka wuce na waɗanda cutar ta harba a baya-bayan nan. A daren ranar Asabar an ga titunan birnin Paris sun dade yayin da aka shiga dokar hana zirga-zirga, wacce take aiki daga 9 na dare zuwa 6 na safe a gogon yankin, wanda hakan wani mataki ne da hukumomi suka dauka na daƙile cutar ta coronavirus. Armenia da Azerbaijan na zargin junansu da keta sabuwar matsayin da aka cimma ta tsagaita wuta don gudanar da ayyukan jin kai a yankin Nagorno-Karabakh sau'i kaɗan da ta fara aiki. A wani sakon Twitter da ma'aikatar tsaron ta fitar a ranar Lahadi, Armenia ta zargi Azerbaijan da take sabuwar matsayar a yankin na Nagorno-Karabakh, inda ta ce ta harba makamai na rokoki a yankin. Sakon Twitter ya kuma nuna cewa Azerbaijan din ta kai hare-hare a arewacin yankin da misalin 12 dare zuwa 3 saurakwata, sannan kuma ta kai wasu hare-haren roka a kudancin yankin da misalin karfe 2 dare zuwa 3 saurakwatan. Sai dai ita ma wata sanarwa da ma'aikatar tsaronta ta fitar. Azerbaijan ta ce makiya sun harba makamai a yankin birnin Jibril da kuma wasu ƙauyuka da ke yankin. Tana mai cewa dakaranta sun maida martanin da ya dace. Dubban masu zanga-zanga a Thailand sun bazama a titunan birnin Bangkok, inda suka yi burus da matakan da gwamnati ke ɗauka na daƙile buran, yayin da suke ci gaba da kira ga Prime Minister Prayut Chan-o-cha ya sauka daga mulki. Ba kamar zanga-zangar da aka yi a ranar Juma'a ba, inda aka ga 'yan sanda suna amfani da ruwa domin tarwatsa dubban jama'a da suka hada hadda yara ƙanana. Zanga-zangar ta ranar Asabar an yi ta cikin lumana.
Thomas sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Maman Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai Leo Sahili wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Zakiya ke muku fatan alheri. Huta lafiya, ma assalamu.